أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتم ونولى لتافنا أشر يا زامو طورا دك إن لم أكوانا أولا لوكا شذا متاشا حرف الزالي حرفي نزل zahawta wa zahawul mar'il ladini badratan zabilta aba'ada zabli lin nafti khudratan zuhilta wa ba'ada alba'si tatika asratun zawaita wa fi iqbal lahawika nadratun fa hatta ma hadha ayyuha almutalawizu zahawta kai girman kai wajen yin ibada wa zahawul mar'i girman kai na mutum liddini ga addini badratun wannan abun barna ne mutum ya rika girman kai wa addini zubilta an yankonar da kai a ba'da zabli shin bayan yankonewa linnabti ga tsuro kudratun akwai wani sauran kore bayan tsuro ya yankone akwai wani sauran kore shine zubilta an yankonar da kai a ba'da zabli bayan yankonewa linnafti ga tsuro kudratan akwai wani kore ne mana karfin ka ya kare shekaru sun ja jiki sai rauni yake yi zuhilta wa ba'da alba'si tashika asratan zuhilta ka rabu da addini wa ba'da alba'si bayan an tashe ka a kabari tashika asratun tatika asratun asratun abinda sakamakon abinda kai ka watsar tatika zai zo maka yawa tatika usratun sakamako zai zo maka zawaita kayan kwane wa fi ikbal lahawika a cikin fuskantar warginka da wasanninka nadratun ka kasance mani imci a cikin lamarin addini kayan kwane ba za ka iya yi ba amma lamari na wasa da wargi nadratun ka kasance mani imci fa hatta ma haza har yaushe ne ya kai marafkani fa hatta ma har yaushe ne haza ya kai wannan mutumin ayyuhal mutalawizu ya kai mai lauyewa shine mutalawizu ka bayyanar da wani abu ko ba shi kake nufi ba fa hatta ma har yaushe ne haza ya kai wannan mutumin ayyuhal mutalawizu ya kai mai lauyewa kai wani abu daban kuma wani abu daban kake nufi da shi zunanatu nafsin jam'u halmal ugsratun zaka'uka illam tu'di ilman wa usratun zahulun wa zillun la yukilika usratun zunubuka kalhasba'i wa turbi kasratan wa fawka rabbun bizunubi waqizu dananatu nafsin buqatar rai gusratun shine tarin dukiya gusratun mayawaici dananatu nafsin buƙatar rai mala gusratun ma'almala shine dukiya gusratan mai tarin yawa jam'uha tarata tara irin wannan dukiyar shine buƙatar rai zaka'uka kaifin hankalinka illam tu'da ilma idan baka bashi ilimi ba wa usratun wa usratan da kyawawan dabi'u hankalinka idan baka hada masa da ilimi da kyawawan dabi'u ba zuhulun sai ya zamto rafkananne wa zillu kuma ya zamto kaskanci ne layakilika usratun kuma wannan hankalin naka layakilika ba zai takaita maka usratun tubatubai ba koda mutum mai hankali ne in dai bai samu ilimi da dabi'u masu kyau ba to zai zamto marafkani ne kuma ya zama kaskantacce zahulun marafkani wa zillun kaskantacce la yaqiluka usratun kuma wannan hankalin ba zai hana ka yin kura fadawa cikin kurakurai ba zunubuka zunubinka kal hasba'i ya kasance kamar yawan kwayar kasa kal hasba'i kamar yawan tsakonkwani wa turbi kamar kasa kasratan wajen yawa wa fawqaka rabbun wa fawqaka rabbun gashi Allah ne a gabanka wa fawqaka rabbun gashi Allah yana gabanka yana cinka yana ganinka yawakiz kuma zai kama ka bi zunubi da zunubin da kai da laji ta sumu mal qalbi man ha man haji man hajibatihi da zabarta biha lam taksha min mujibatihi za'ijan nahita al'udi min nahiyatihi zakarta hudani suti an wajibatihi wa anta likasir rahi mudin wa akizi da lajita sumumul qalbi da lajita kasha sumumul qalbi guba irin ta zuciya shine cin haram min hajibatihi daga gabansa ko kuma min hajibatihi daga matsarinsa wanda yake tsare shi zabarta biha kasha ita wannan guba din ta zunubi lam taksha baka ji tsoro ba min mujibatihi abinda zata wajabta maka shine duk wanda ya sha guba ta zunubi zata gadar masa da azaba da hisabi da hijabi kuma to zabarta biha kasha guba ta zunubi lam taksha baka ji tsoron min mujibatihi abinda zata wajabtar maka ba baka ji tsoron abinda zata haifar maka ba a karshe za'ijan ka kasance abun kora daga bin Allah nahita al'udi abin nisantawar ichi min nahiyatihi daga gurin zaman sa daga nahiyar sa zakarta ta tanadi hudamar suhuti abinci na rashawa shine na haram shine suhutu na rashawa da cin hanci da haramu an wajibatihi daga abinda kana mai barin abinda Allah ya wajabta maka wa anta kai ka kasance mu'di kai mai bayarwa ne wa akizi da karba le kasir rahi ga kofi irin nagiya za'alta ila lahawi shababi bi khailihi zalulan li shaytanil wa hawata ta zailihi du'a fal khataya kad sharifta bi sailihi zamamta shababan ma ahad ma hatadaita bi lailihi فهل أنت للصبح الذي لا عائز زعلت إلى الهوى كاي غغوا زوا ga aikata aikina san zuciya ashababi lokacin kuruciya bi kailihi da wasanta kai gwar wannan za'alta ila lahawi ila lahawi shababi kai gaggawa zuwa ga wasa irin na kuruciya bi kailihi da wasansa zalulan li shaytani zalulan ka kasance mai kaskanci li shaytanil hawa cikin bin shaydan na san zuciya ta ta zailihi karkashin ragamar sa shine karkashin gizar sa ka bi shaydan sau da kafa du'aful kadaya guba irin ta zunubai kadi sharifta ka sha bi sailihi da ruwan wannan guba din zamamta shababa kana ta zargin kuruciya kana ta cewa ai yarinta ne yarinta ce ta sa kake yi zamamta shababan kana ta zargin kuruciya ma hata daita baka shiryu ba bi lailihi tun a dare na kuruciya shine lokacin da kake da karfi kanka yana baki to baka shiryu ba tun wannan lokacin kana ta cewa yarinta ne yarinta ne fa hal anta shin kai a izu kai kana da wani gurin da zaka je ka fake ne lissubhi lokacin da gari ya waye shine ka tsufa allazi laha wanda ya bayyana kana ta abubuwa kana cewa yarinta ne to shin idan girman ya kama ka akwai inda zaka je ka fake fa hal anta lissubhi lazi laha shin kai ka kasance lissubhi lazi laha ga safe da ta bayyana aizu kana da wani gurin da zaka je ka fake ne tunda ka ce yanzu yarinta ce ta saka to in ka girma ina zaka je ka fake ayyukan da kai ya zaka yi da su zama uka qardashat wa lam tafi wa adaha zalaita lahal adana wa lam tajri sa'adaha zu'irta bi ayatin wa lam tashra adaha zarid dar yad'u hal kharab wa ba'daha min ad-dar rawdin munikin wa janabizu zama uka sauran ranka da ya rage rayuwarka da ta rage zama uka sauran ranka qardashat ta tashi walam tafi wa'adaha baka kiyaye alƙawarin wannan ran ba na tsoron Allah da ibada da zakai zalaita lahal adna zalaita ka dashi zunubai zanaita lahal adna ka zabi ka dashi kaskantaccen abu walam tajri walam tajani sa'adaha kuma baka dashi arzikinta ba kai mummunan kai abu makastanci kuma baka yi mai arziki ba shine zalaita lahal adna ka dashi mummunan abu shine zunubi da wannan ran naka walam tajani amma kuma baka je ka dashi sa'adaha arzikin wannan ran ba shine bin Allah kai mummunan aiki baka zo kai mai kyau ba amadadin sa zikirta bi ayatin ana ta tsoratar da kai da ayoyin alqur'ani walam taksha baka ji tsoron ra'adaha tsawarta ba zarid dara yada u halkara ba zarid dara karabu da wannan gida yada u halkarabu wanda rushewa yake kiranta karabu da gidan da rushewa ne yake kiran gidan gidan ko da lokaci zai yi rushewa wa ba'adaha kuma bayan wannan gidan minad dari akwai wani gida raudun akwai dausayi munikin munikun makayaci wanda yake mai karatarwa wajana bizu da kuma kofofi akwai kubbobi a cikin wannan gidan karabu da gidan da zai rushe kaje gidan da yake kayatacce mai kyau wanda ba zai rushe ba shine abin da shafi aikin ibada gidan lahira zubabul hawafi dari kalbi ka qani'u zunubuka la tajlatun jika min hayalami'u za'abta walam tadma lizalik lizakal madami'u zubabul manaya fawqa ra'sika lami'u wa sahamur razaya fi duluhika nafizu zubabul hawa quda na sabbin san zuciya sune burace burace zubabul hawa quda irin na san zuciya shine buri kami'u yana ta shiga fi dari kalbika cikin gidan zuciyarka kullun buri shigan ka yake zunubuka zunubanka kuma yalami'u haske yalami'u kawalwainiya shine yalami'u zunubuka zunubanka yalami'u kawalwainiya la tunjika ba su tsiratar da kai ba min ha daga azabar wannan zunubin abubuwan da kake gani kamar zaka ci nasara kawalwainiya kamar kana saban kada jin dadi to in azaba ta sauka wannan jin dadin ba zai ma amfani ba za'abta za'abta ka zama kura daga zikibu ne za'abta ka zama kura saboda tsantsar kwadayinka saboda san duniya ka zama kamar kura za'abta ka zama kura saboda san duniya walam tadma lizaka walam tadma sai ka ce almadami'u idanuwanka guda biyu walam tadma bas zama da hawaye ba lizaka saboda irin wannan munin aikin naka na kwadayi zubabul manaya kaifun takwabi lami'u yana ta haske fawqa ra'sika a saman kanka wa sahamur razaya gashi kuma kibiya ta mutuwa ta musifu nafizu mai shiga ne fi duluika a cikin hakurkuranka hakarkarinka idan muka kalla a wannan za ka ga zubabul hawa kuda irin na san zuciya nan kuma aka ce zubabul manaya shi kuma aka ce kaifun takwabi ita kalmar zubab a lugha tana da ma'anoni sun kai guda takwas daga ce ana cewa zubabu kuda zubabu kaifi kaifi shi ma ana ce masa zubabu sannan bakin ido na cikin ido shi ma ana ce masa zubabu sannan hauka ma ana ce mata zubabu sannan annoba ita ma ana ce mata zubabu sannan canfi shi ma ana ce masa zubabu sannan sharri ana kiransa zubabu saboda haka ko da zaka ga an ce zubabul hawa nan kuma an ce zubabul manaya to jinasi ne tammi zubabu na farko kuda zubabu na biyu kaifi zunubuka zarrun fi fuadika sannama zahabul hawa sahad bihi muznahama zuhilta bihi min an ilmi dinika innama zahabta an tahqiqi hatta ka annama wara'aka an darkil haqiqati jabizu zunubuka zarru zunubuka zunubin ka zarrun kwayoyi ne sannama amma sai gata tayi to zo fifo a duka cikin zukatanka zurbin da ake kadan 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 din kuma gashi sun zo sun taru sun zama su yawa eh zunubuka zurban kasarrun kwayoyi ne ɗan kanana sannan ma amma saboda taruwa da suke tayyau da gobe yau da gobe fifo a duka cikin zukatarka sannan ma sai gashi sun zo sun zama sun yi tozo sun zama masu sun zama manya manya masu tozo zahabul hawa zahabul hawa yayyafa shine zahabu zahabul hawa yayyafa irin ta san zuciya ruwan da yake zuwa kadan 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 sahat bihi sai ta zuba muzunaha girgiyan ta hama sai gashi yana ta kwararar da ruwa cikin zuciyarka da kadan kadan abu kadan kadan ne na san zuciyar kadan kadan ake kamawa sai gashi yanzu ya zama mai yawa shine zahabul hawa yayyafi irin na san zuciya sahat sai ya zuba bihi saboda wannan san zuciya din ko kuma a cikin wannan zuciyar muzunaha girgijan ta kuma hama sai ya zuba zuhilta bihi an ilmi tilka zuhilta an shagaltar da kai bihi saboda bin san zuciya an ilmi dinika daga neman ilimin addininka saboda san son zuciya sai aka shagaltar da kai baka ma neman ilimin addini innama saboda haka ne zahabuta sai ka tafi an ta haƙiƙi gabarin neman ilimi na haƙiƙa hatta ka annama har sai ka ce wara aka jabizu a bayanka akwai wani mutumin da yake akwai wata runduna da take janka an darkin haƙiƙata daga riskan ilimin haƙiƙa tsantsan zuciyanka ne kai kai tsammanin ma wata runduna aka hada take yakar ka ta hana ka riskan ilimin zaka uka majaruhun bigairi jafiratin zimaruka kasrun fi burudi hadiratin za'anta li nafsin liddana faqaduk za'anta li nafsin bidduna qad jabiratun za'anta wa qad farakta kulli kabiratin alam tara anna az-zamba lil qalbi waqizu zaka uka hankalinka majaruhun an yi masa rauni saboda bin san zuciya bigairi jabiratin kuma ba a masa ba a dora shi ba ba ji an yi masa treatment ba jabiratin shine karan dori ko kuma bandeji treatment dai da za a je ayi wa rauni to zakauka hankalinka majaruhun an masa rauni saboda bin san zuciya bigairi jabiratin kuma ba a masa magani ba zimaruka kasu tiburudika zimaruka abinda kalzumta kasrun tiburudika kasrun abin takaitawa ne tiburudika a cikin bargunanka shine brood jam'i ne na kamar na bargo amma na nufin kaya tiburudika a cikin kayayyakin sawanka habiratin kyawawa abubuwan da suke damunka shine ka samu kayayyakin sawa masu kyau alam tara baka gani ne anna zamba za'anta li nafsi kai biyayya wa san zuciyarka khabiratun wanda wannan zuciyar taka mai ilimi ne bidduna ga duniya fakat kawai duniyar da iya duniya zuciyar da iya duniya ta sani kuma ka zo kai mata biyayya shine kai mata biyayya wannan zimarukan nan ashe na alƙawari ne zimaruka alƙawarinka kasarun takaitacce ne fi burudin a cikin kayayyaki hajiratin kyawawa za'anta li nafsin kai biyayya wa ranka khabiratun wadda take mai ilimi ne bidduna ga duniya fakat kawai za'anta kai ilimi ka san gaskiya waqad farakta kullu kabiratin amma ka rabu da kullu kabiratin waqad farakta kullu kabiratin da ka rabu da dukkanin zahanta ka fahimta waqad farakta haqiqa da ka rabu da kullu kabiratin dukkan wani mummunan aiki da ka rabu da shi alam tara baka gani ne anna zamba cewa zunubi waqizu mai yaqa ne lil qalbi ga zuciya baka ganin cewa zunubi zuciya yake yaqa ya kashe ta zama in ta tiha tuzamu bi rajhiha zu'imta biha dardan alayka bi najhiha zanimatuha turdi alayka biwajhiha zarabta dumu al'ayn fi ghayri wajhiha fa hal la al-din allazi anta nabizu zama'imu abubuwan zargi tatiha da kake aikata su tuzamu sukan aibata ka ne da rajihiha ta hanyar shiga cikin su da kake cudanya da su da kake suna aibata ka ne zu'imta bi hadar da zu'imta ka walakanta bi ha saboda bin san zuciya dardan alaika dardan ana mai kore ka alaika ina maka gargadi bi najihiha ka rika tsawatar da ranka kana hana ta wannan abubuwa zamimatuha abubuwan zargi na duna ran naka eh ko kuma zamimatuha yawan rashin lafiya na ranka shine zamima mai yawan rashin lafiya eh zamimatuha yawan jinyoyin ran naka yawan rashin lafiya da take yi turdi tana halakar da kai yau rashin lafiya gobe rashin lafiya amma fa na zuciya turdi to wannan abin yana halakar da kai alaika ina mai baka shawara bi wajhiha ta hanyar juyar da fuskar ta ka juyar da ita ta daina wannan abu tunda yana sa ta matsala zarafta dumu al'aini ka zubar da hawayen idanuwanka fi gairi wajhiha a wajen inda bai cancanta ba asara kai wasu abubuwan duniya ka rasa kake ta kuka ko ka fada a zabe ne kake ta kuka ko kai asara wasu dukiyoyinka ne kake ta kuka to shi gairi wajhiha baka zubar da hawayen inda ya dace ba yafi dacewa ka zubar da shi wajen tsoron Allah fa halla inama aladdin allazi anta nabizu aladdin kai zubar da hawayen naka ne bisa addini allazi anta nabizu wanda ka jefar da shi inama kana kuka ne saboda barin addini da kai da ayyuka masu kyau da baka samu damar yi ba inama akan su kake kuka ba dan ka fada a zabe ko dan wata asara ta same ka ba zaruratu hubbin wan nahawa ta'akuri zaka'iru nafsin wal gina wattahakuri zama'iru ardatha fa azzat tazakuri zuhilta wa ma ba'da az-zuhuli tafakkuri idha gadda tilka al kaffa nilta al nawajizu zaruratu hubbin qaya zaruratu hubbin shi wannan zarurata hubbin sheke kwaya shine kamar sussuka eh zarurata habbi sheke kwaya wannawa da kwallan dibino wata akkori da kuma tararuwa shine kamar irin dam dam da ake yi zaka'iru nafsi to waɗannan abubuwan duka wasu abubuwa ne zababbu a wajen rai rai tana son wannan abu shine zaruratu habbi kasha kwaya an yi noma an samu alkhairi an sike wannawa da kwallan dibino wata akuri da kuma tararuwa shine kamar aidam a rika tararuwa saboda ai noman rani da shi zaka'iru nafsin waɗannan wasu ajiya ce ga zuciya abubuwa ne masu dadi ware da zuciya take tanada saboda samu dukiya walgina da kuma samun wadata duk anan su ne saboda samun wadata wata hakuru da kuma tara abinci abin da yake da tahakkur shine ka tara abinci sai yayi tsada ka fito ka sayar shi to waɗannan abubuwan dukkan abubuwa ne wanda rai take dan ta samu wadata kaga larabci suna da wani irin an ce ta'akkuri ta'akkuru shine tara ruwa tahakkuru kuma tara abinci sai yayi tsada a sayar shi kaga ta'akkuru ma kaga tara ruwa ne amma tara ruwa na damana ne za a yi masa wani rami amar wani guri a tara shi saboda da rani ai amfani da shi shi ake kira ta'akkuru shi kuma ta'akkuru abinci ne da kaka'a za a tara shi saboda sai wani lokaci yayi tsada a sayar da shi to duk waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne na gwaninta ta rai da take idan ta samu dukiya to yaya kake ga to ta yaya ba za a yi tara din ibada ba kuma saboda gobe in dai za a tara da ruwa saboda da rani zai kare ai amfani da shi to yaya mutum ba zai tara da ibada ba in za a tara abinci sai lokacin tsada sai a fito a sayar shi to yaya mutum ba zai tara da ibada ba saboda lokacin da zai zama an fi fahimtarta an fi bukatarta zama'iru ardatha zama'iru masifu ne ardatha da suke halakar da rai fa'azza tazakkuru, wanda at-tazakkuru yin tunani fa'azza ya wahala. Zuhilta, kabar addini, wa ma ba'da zuhulu tafakkuru, wa ma tafakkuru baka yi tunani ba ba'da zuhulu bayan barin ka ga addini. Iza adda tilkal kaffa, iza adda tilkal kaffa tilkal nawajizu, iza lokacin da tilkal nawajizu waɗancan haƙware fiƙoƙi adda suka yi riko da tilkal kaffa ga wannan hannun naka, lokacin da za a rike hannun ya zama ba abinda mutum zai yi, shine iza lokacin da an nawajizu fiƙoƙi, shine abdu alhabin nawajizu. Iza lokacin da annawajizu fiƙoƙi adda suka yi ciwo tilkal kaffa ga wannan tafin hannun naka, wallahu ta'ala a'lamu.